Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yammacin yau Juma'a 1 ga watan Yuli. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Maryam da Kano labarai.
Da sanyin safiyar yau Juma'a, Rasha ta kai farmakin makami mai linzami a yankin Odessa na ƙasar Ukraine har mutane akalla 17 suka mutu. Mutane da dama kuma suka jikkata sakamakon harin. Shugaban kasar Indonesia ya kawo ƙarshen ziyararsa a Ukraine da Rasha. Ya ce yana fatan samun ci gaba wajen sake maido da harkar samar da abinci da taki ga ƙasashen duniya da yakin ƙasashen biyu ya shafa. A gefe guda kuma, shugabannin ƙasashen yammacin duniya sun nuna alamar tabbatar da halartar taron kolin ƙungiyar ƙasashen da ake kira G20 da za a yi a watan Nuwamba a birnin Bali, duk da barazanar ƙauracewa taron da suka yi a baya.
Kanin labaran kenan, a babin rahotanni za a ji cewa 'yan ta'addar daji na ci gaba da kashewa da kuma sace mutane a jihar Kebbi arewacin Najeriya.
Tsakani na da Allah munan yankin Bena mun ji ko ina zama cikin matsala. Ba wannan rana da za ka kai daji baka dawo da gudu ba.
To ko me yasa kungiyar manyan lauyoyi ta duniya shiyar Afirka ta ce kasashen Afirka za su fi cutuwa da satar da ake yi ta yanar sadarwa a duniya?
Tsaro na yanar gizo na da muhimmanci ga al'ummar ƙasa sivili da duniyar ta kasance babban ƙauye a inda kowa zai iya sanin kowa cikin tafiyar hannunsa.
Za kuma a ji yadda muggan ƙwayoyi ke illa ga matasa a ƙasar Kamaru. Kamar kowace ranar Juma'a, yau ma Mahmud Lalo na tafa da shirin duniyar Amurka. Muna kuma tafa da wasu daga cikin ra'ayoyin da masu sauraron mu kan turo ta email. Kafin nan ga kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. Da sanyin safiyar yau Juma'a, Rasha ta kai farmakin makami mai linzami a yankin Odessa na ƙasar Ukraine har mutane akalla 17 suka mutu. Mutane da dama kuma sun jikkata sakamakon harin. Akalla ɗaya daga cikin wuraren da aka kai harin gini ne da jama'a ke zama. Ma'aikatar tsaron Rasha ta faɗa a jiya Alhamis cewa ta zanye daga tsibirin da ake kira Snake Island na Ukraine, wurin da ya zama wata alamar turjiya daga Ukraine tun bayan da Moscow ta fara kai farmaki watanni huɗu da suka wuce. Rasha ta yi amfani da wani tsibiri a yankin tekun Black Sea a kusa da birnin Odessa mai tashe jiragen ruwa a matsayin wurin kaddamar da har-haranta bayan da ta kwace shi a farkon yakin, inda ta kai har-hare a kan Ukraine daga wurin. Tana kuma sa ido a kan jigilar kayayyaki daga tashoshin jiragen ruwa na Ukraine. Sai dai Ukraine ta tabbatar da janyewar sojojin Rasha daga yankin. Ta kuma ce hakan na zuwa ne bayan da dakarun Ukraine suka kai wa tsibirin hari da makami mai linzami da kuma na artillery a cikin dare, lamarin da ya sa sauran sojojin na Rasha suka tsere ta wasu jiragen ruwa masu gudu sosai. Shugaban kasar Indonesia ya kawo ƙarshen ziyararsa a Ukraine da Rasha. Ya ce yana fatan samun ci gaba wajen sake maido da harkar samar da abinci da taki ga kasashen duniya da yakin kasashen biyu ya shafa. Ya kuma yi ta yin zama mai shiga tsakani a fannin diplomasiya tsakanin Rasha da Ukraine. Shugaba Joko Widodo, wanda shine shugaban kungiyar manyan kasashen G20 a wannan shekarar, yana magana ne a wani taron manema labarai tare da shugaban Rasha Vladimir Putin bayan wani taro da kasashen biyu suka yi a birnin Moscow a jiya Alhamis. Wannan na zuwa ne bayan ziyarar da ya kai Kyiv ranar Laraba, inda ya gana da shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky. Ina matuƙar godiya ga shugaba Putin da ya faɗa cewa zai tabbatar da samar da abinci da taki daga Rasha da kuma Ukraine. Wannan abin albishir ne, a cewar shugaban na Indonesia wanda aka fi sani da Jokowi. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To an jima kaɗan, Maryam za ta sake shigowa da cigaban labaran duniya. Kafin nan, bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu Najeriya, inda 'yan ta'addar daji kamar yadda hukumomi ke ayyana su ke cigaba da hallakawa da sace mutane a jihar Kebbi arewacin Najeriya. Muhammad Nasir, dare ka.
lamarin rashin tsaro a Najeriya na ci gaba da jefa rayukan jama'a cikin halin kunci, saboda koda yaushe babu tabbas ga samun kwanciyar hankali cikin dare ko a yini. Irin haka ne yake faruwa a wasu yankuna da ke masarautar Zuru a jihar Kebbi da ke arewa maso yammacin Najeriya, inda kimanin mako ɗaya yanzu ‘yan bindiga sun hana jama'a bacci da ido biyu rufe, kamar yadda wasu mazauna yankunan ke faɗa.
Aliyu Wade Dalbin Karamar Hukumar ta Kaba. Ta Kaba gaskiya an samu tashin hankali daban-daban a bangaren bandi. Sun kashe mutum ɗaya, sun zargi mutum sama da mutum goma sha, amma halin yanzu mutum bakwai sun kubuta. Damu nan dai cikin ruwa-ruwa ulayi halin yanzu. Wani sun kwana cikin tsaunuka, wani cikin rafuffuka, abin da zai wanda ya gani.
Har wa yau na zanta da wani mutum mai yankin Malam Sani wanda ya bayyana yanayin da suke ciki.
Barayi ne ke muna barazana sosai, don sun zo nan wani ƙauye da ake ce Ma'auda, ƙauyen Tudunbici ne, Tudunbici kuma ƙauyen Wasakuci. Kuma 'yan banga sun tare su, an yi ɗauke madadi, amma dai sun yi nasara kan 'yan bangan nan, mutum tara suwa kashe 'yan banga. An yi zana'iza, an yi komai, amma har yanzu akwai barazana. Gaskiya mutane hirgice suke, sannan noma ya gagara. Gonar ka ko bakin gari duke wala baka iya zuwa, don tunanin ko mi na iya faruwa da kai. Ko a lallabo a kashe ka, ko kuma a lallabo a ɗauke ka.
Na zanta da wani wanda ya tsallake rijiya da baya a harin da aka kai a garin su, wanda ya lissafta min sunayen mutane tara da aka kashe lokacin wannan harin. Na tambaye sa ko yaya aka yi ya tsallake harin.
Wallahi daga Allah ne, sai an Allah ya kawo ma kariya. Wallahi shi ke nan ba wanda ya isa ya ma wani abu. Tsakanina da Allah munan yankin Bena, mun shi ko ina zama cikin matsala. Ba wannan rana da za ka kai daji ba ka dawo da gudu ba.
To ina jami'an tsaron da aka kawo muku ba? Akwai mofal na wajejen ku ba?
Ai munan ka daga inda ma mofal ɗin aka kawo mana. Mofal su muka samu ba masu riƙa mana sosai. Mu kan Bena muna nan muna ta roƙon Allah shi kawo mana canji. Ko Allah ya sa mu yi noma bana.
Na yi ƙoƙarin jin ta bakin rundunar 'yan sandan Najeriya a kan wannan batun, amma dai abin ya gagara. Duk da yake wasu mazauna ƙauyukan sun jinjina wa ƙoƙarin da jami'an 'yan sandan Mofol ke yi wajen tunkarar 'yan bindiga. Masana lamuran tsaro dai nana ta buƙatar da ke akwai da gwamnati ta gwada amfani da shawarwarin da ake bayarwa kan shawukan matsalolin, kamar yadda Detective Awal Baladir mai iya ke cewa.
Duk shawarwarin da ake bayarwa hukumomi ba su tafi suke fiye ɗauka ba. Amma gaskiyar magana ko za a kwana ɗari ana yaki da kidnappers, ana yaki da 'yan ta'addan nan. In dai ba a samu tsaron nan na dazuzzuka ba, to ana maganin sabon yana kumbura.
Ko bayan damuwa kan rashin rayuka da ke haddabar jama'a, mazauna yankunan da ke fuskantar barazanar rashin tsaro suna nuna damuwa akan rashin iya shiga gonaki a yi noma, kuma ga damina ta kama sosai. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Kebbi a Najeriya.
A gaida Muhammad, kada a sha'afa, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC kai tsaye, sannan kuma ana iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa da Facebook da Twitter da Instagram. Ga muryar da ci gaban labaran duniya.
A wasu taruka daban-daban da suka gudanar a birnin Lagos da ke Najeriya, shugabannin al'ummar yankin arewacin kasar da wasu sarakunan yankin kudu maso yammacin kasar sun yi kira ga hukumomin tsaron Najeriya da su tashi tsaye wajen tabbatar da tsaro kafin zaben shekarar 2023 mai zuwa. Shugabannin sun nuna fargaba akan karuwar tashin hankali na hare-haren 'yan bindiga a kasar, bisa la'akari da harin da 'yan bindiga suka kai a cocin Katolika da ke garin Owo a jihar Ondo. Wakilin muryar Amurka Babangida Jibril na dauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
A cewar basarake yarbawa mai daraja ta ɗaya Oba Oluwa na Kuta a jihar Osun, Hamid Adekunle Makama, wanda ya yi magana a madadin sauran oba-oban na yankin yarbawa, ya ce suna sane da ƙoƙarin da jami'an tsaro na ƙasa, musamman ma dai sojoji da 'yan sanda ke yi, na tabbatar da doka da oda. Don haka akwai buƙatar gwamnati ta ƙara azama wajen samar da kayan yaƙi da kuma inganta jin daɗin dakarun ƙasar da ke fagen daga. Haka kuma basarake ya yi amfani da dama wajen watsi da zargin da wasu 'yan kasar ke yi cewa tsohon hafsan sojin kasar Janar Tukur Buratai ya yi sama da fadi da kudin sayan makamai, duk kuwa da cewa hukumar ICPC ta wanke Janar Buratai daga wannan zargi.
Illarsa wallahi in ba su daina ba sun ci gaba da kashe kasanmu kenan a rabada, domin ko a waje ba za su kile mu da idon mutunci ba, suna ganin mu 'yan zamba a Najeriya. A gida kuma ga irin tukurburatai wanda ya ba sadaka da rayuwarsa akan raya kasa. Wayansu suna ganin sa gorsonsu, a cikin yara sojoji ma suna ganin burte kamar shine gorsonsu. Turawa suna turawa na Ingila suna ce mentor, suna ce role model. Aka suka ganin burate to irin ire-iren su aka a sojoji da faran ulan ma da suke gani gaban Allah nan da ya sadaka da rayuwarsa. Yana aiki yana raya kasa tsakaninsa da Allah. Ba dare ba rana ga inda ake yi da shi. Wallahi za su yi tunani sosai kafin su aiki tsakaninsu da Allah, kafin su aiki da zai gina kasa.
Shi ma a bangaren sa shugaban wata kungiyar 'yan arewacin Najeriya mazauna yankin yammacin Najeriya Alhaji Ado Shaibu Dansudu a taron da suka gudanar a nan Lagos ya bayyana goyon bayansa ne ga matakin gwamnatin jihar Zamfara na neman al'umma yankin da su dau bindiga domin su kare kansu daga 'yan bindiga da suka gallabe su.
Tawara da gwamnan jihar Zamfara ya yi abu ne mai kyau kuma muna maraba da shi. Lallai ya nuna abubuwan da suke faruwa a jihar sa ya dame shi. Na cewa kowace shiya su ta naji makamai domin kare kawunansu, wannan ba laifi ba ne.
Kuwa jiya ma dai sai da wasu 'yan bindiga suka yi sanadiyar halaka wasu jami'an tsaro ciki har da hafsoshin soji kusan 10 da kuma sace wasu sinawa guda 4 masu haƙan ma'adinai a ƙaramar hukumar Shiroro ta jihar Niger. Kodayake a jihar Borno jami'an tsaron ne suka samu galaba akan 'yan ISWAP ko Boko Haram tare da halaka manyan kwamandojinsu, lamarin da ya haifar da saranda da wasu ɗaruruwan 'yan ƙungiyoyin suka yi. 'Yan Najeriya dai yana ci gaba da yin kira ga mahukunta da su tashi tsaye wajen magance matsalar tsaro da ke addabar ƙasar, kamar dai yadda suka tashi tsaye wajen magance matsalolin jam'iyoyinsu kafin zaɓe ta shekara ta 2023. Babangida Jibrin, muryar Amurka daga Lagos.
A gaida Babangida da wannan rahoton, a kuma gaida Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu. Wannan karan kasar Ghana muka nufa, inda kungiyar manyan lauyoyi ta duniya Shiyar Afirka mai taimaka ma jami'an tsaro ta yi kira ga kasashen Afirka da su miƙe tsaye wajen yaƙi da sata ta yanar sadarwa wadda suka ce ka iya matuƙar illa ga tattalin arzikin nahiyar. Daga Accra ga Hawwa Abdulkarim da rahoton.
Mahalartan taron manyan lauyoyin Afirka sun jaddada buƙatar kasashen Afirka da tsaurara matakan tsaro ta yanar gizo, yayin da kasashen Afirka ta bude iyakokinta domin aiwatar da yarjejeniyar cinikayya a nahiyar Afirka. A cewar su, ya zama dole a dakile masu damfara ta bangaren bankuna wadda aka kiyasta ya kai dala $1.4 trillion a shekara 2018. Jawabin babban daraktar kungiyar Karen White a taron shekara na kungiyar lauyoyin Afirka a birnin Accra ta ce kasashen Afirka za su fi yin asara idan aka yi wasiyar maganar masu damfara a yanar gizo. Ta bayyana cewa tuni wasu kamfanoni na Amurka irin su Google da Twitter suka tabbatar da kasuwancinsu a Afirka ta hanyar Ghana, wadda hakan ke kara shaida ci gaban da kasar ta samu a matsayin wata kofa da makomar digital ta Afirka. Malam Mahfuz Muhammad, mai gudanar da sana'o'insa a yanar gizo, ya ce
tsaro na yanar gizo na da muhimmanci ga al'ummar sasili da duniyan ta kasance babban kauye, wato abinda Bature ke nufi da Global Village, a inda kowa zai iya sanin kowa cikin tafiyar harnunsa. Yanda abin ya kasance haka, kamata ne gwamnatin kasa ta kiyaye al'ummar daga mazambata da suka wanzu a ko'ina kan yanar gizo.
Malam Isa Mai Rago Jibril Abbas, kwararre a fannin alaka ta diplomasiya ta kasa da kasa kuma manazarci a fannin harkokin tsaro, ya ce idan Afirka ta dakile damfarar yanar gizo za a samu bunƙasar kasuwanci.
Ni ina ganin wannan kira ne da ta dace domin lura da irin barnan da wayannan bata gari suke yi a duk shekara, yana janyo babban asara ga tattalin arziki na kasashen Afirka baki daya. Domin idan aka lura, bata gari suna janyo hasaran kudade fiye da trillion daya a fannin sadarwa kenan na yanar gizo a kowace shekara.
Ci gabar da kungiyar lauyoyin Afirka ta samu tun lokacin da aka kafa kungiyar, ta hada da wasar da ilimi da kwarewa da haɗin gwiwa tare da abokan hulɗa daban-daban a duk faɗin Afirka domin yaki da laifukan kasashen waje ta hanyar tarurrukan horarwa, taron ƙarawa juna sani da makamantansu. Hawa Abdulkarim, Yankwaniya, sashen Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana.
A gaida Hawa'u, daga Ghana kuma bari mu kada Kamaru, inda ta'ammali da mugan kwayoyi ke karuwa tsakanin matasa. Muhammad Ladan, gare ka.
Shaye-shayen kwayoyi da sauran abubuwan maye ya zama wasan da matasa suka fi so a kasar Kamaru. Hukumar kare haƙƙoƙin ɗan adam ta wannan ƙasar CDHC ta bayyana cewa kashi 21 cikin 100 na al'ummar kasar Kamaru da suke zuwa makaranta sun taɓa amfani da kwayoyi. Kashi 10 kuma masu amfani ne na yau da kullum, daga cikin su kashi 60 matasa ne masu shekaru 20 zuwa 25. Matasa masu shekaru 15 su kuma suna fama da wannan bala'in, musamman 'yan makaranta da 'yan acaɓa. Komai yasa matasan suke amfani da waɗannan miyagun kwayoyin? Ga amsar da Miss Bahu, wani ɗan makaranta, ya bamu.
Etuwa ta ƙaice dai, mafi yawancin abin da yake saka su shiga ciki shine mauvaise compagnie, wato haɗuwa da abokanai da ba daidai ba, waɗanda ba su da tunanin abu mafi alheri. Abin kuma in ya zamanto ya haɗu da cewa yaro na da matsaloli da suke damun shi, kamar shashin dangin shi, gida, iyaye, yan uwa, kaga lokacin shi matsala su yi mishi yawa.
Aliyu shi kuma dan acaɓa ne, ga tasa amsar.
A matsayina dan acaɓa, abin da zan iya bada amsa kai, wato yanayin gari ne yake haddasa haka, kamar wanda suka yi tsada a tafiyan yanzu. Za ka ga dan acaɓa in ya soma aiki da ƙarfe 6 safiya, in ya kai kamar ƙarfe 6 yamma ya gaji, yanzu shi yara da kwaya saboda su ya kuma samun ƙarfi na ci gaba ya kai har ƙarfe 6 safiya. Wani ma ya kuma ɗaukan wani kwaya ma saboda ci gaba. Abubuwa kamar haka ne suke haddasa wannan.
Musa Usaini, ɗaya daga cikin shugabannin kungiyar kare haƙƙin ɗan adam, ya ce wannan al'amari ya bayyana laifin gwamnati wajen ɗaukar matakai masu amfani, da kuma laifin iyaye wajen tarbiyyar 'ya'yansu. Amma akwai mafita, in ji shi.
Wato wannan yana ɗaya daga cikin manyan ƙalubale da muke samu a yau a ƙasashen Afirka, musamman a ƙasar Kamaru. Magance shaye-shayen miyagun kwayoyi, a yi yaƙi da cin rashawa, a yi yaƙi da zalunci kamar shaye-shayen shisha da sauransu, wanda yawanci al'ummar Hausa Fulani a ƙasar Kamaru sun fi shahara izuwa wannan. To waɗannan abubuwan ne suke kaiwa izuwa ga shanyen miyagun kwayoyi.
Muhammad Bashir Ladan, muryar Amurka daga Yaounde a ƙasar Kamaru.
A gaida Muhammad Ladan, kada a manta, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita 102.5. Haka kuma a kodayaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Jama'a, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin Duniyar Amurka. Amurkawa sun kwashe gwamman shekaru suna samun rarrabuwar kawuna akan batun ƴancin zubar da ciki da ke cike da takaddama. A makon da ya gabata ne kotun kolin ƙasar ta soke wannan ƴanci da mata ke da shi na zubar da cikin. Lamarin da yanzu shi zai zama jigo a zakatan masu kada ƙuri'a a zaben rabin wa'adi da za a yi a watan Nuwambar bana. Yau batun da za mu mai da hankali a kai kenan a cikin shirin. Sunana Mahmud Lalo. Madalla. Soke dokar da ta ba mata ƴancin zubar da juna biyu da kotun kolin Amurka ta yi a makon da ya gabata ya sa batun ya koma hannun jihohin ƙasar 50, inda kowace za ta yi gaban kanta kan yadda za ta tafiyar da wannan al'amari. Hakan ya sa sha'anin zubar da juna biyu ya koma farfajiyar 'yan siyasa, yayin da ake tinkarar zaɓar rabin wa'adi, inda za a zaɓi sabbin 'yan majalisar dokoki.
We need to restore the protections of Roe.
Shugaba Joe Biden kenan yake cewa akwai buƙatar mu maido da wannan doka, kuma wannan dama na cikin ƙuri'un da za mu kada. Cikin gwamman shekaru, muhawara kan batun zubar da ciki kan kwadaitar da masu kada ƙuri'a a bangaren 'yan jam'iyyar Democrat da takwarorinsu na Republican. Alƙawarin da tsohon shugaban ƙasa Donald Trump ya yi a zaben 2016 na nada alƙalan kotun koli masu goyon bayan hana zubar da ciki, ya kasance ginshiki a nasarar da ya samu a zaben. Trump kenan a wancan lokacin yake cewa zan naɗa alƙalai da za su goyi bayan hana zubar da juna biyu. rumun wannan batu zai koma hannun jihohi. A lokacin wa'adin mulkinsa, Trump ya naɗa alƙalan kotun ƙolin uku, waɗanda duk suka nuna cewa batun ‘yancin zubar da ciki batu ne da tuni an kammala shi tun a shari'ar Roe v. Wade. Amma kuma a ƙarshe sun taka rawa wajen soke wannan hukunci da yi watsi da wannan ‘yanci. To yanzu tun da an soke wannan hukunci, shin ‘yan Republican da za su kada ƙuri'a za su je rumfunan zaɓe? Ko da yake ‘yan majalisar wakilai na ɓangaren Republican sun ce har yanzu akwai wasu batutuwa da zai kwadaitar da masu kada ƙuri'a a matakan jihohi. Steve Scalise ɗan majalisar wakilai ne a ɓangaren ‘yan Republican.
The work just begins now to go and protect life even.
Yace yanzu ne ma aka fara aikin da za a kare dokar hana zubar da ciki saboda kotun ƙolin ta yi watsi da hukuncin Roe v. Wade wanda ke cike da kurakurai, wanda haka a ƙarshe ya bar wa jihohi hurumin su ɗauki matakan hana zubar da juna biyu ta yadda suke so, al'amuran da suka kasa yi cikin kusan shekaru 50. To wannan batu dai shine yake kwadaitar da masu kada ƙuri'a na ɓangaren masu ra'ayin mazan jiya irin su Anna Lulis. Ta ce yana da mahimmanci a ci gaba da kare dokokin da suka hana zubar da ciki. Abin da zai biyo bayan soke wannan doka shine za a samu rarrabuwar kawuna tsakanin jihohin ƙasar nan. Wata ƙididdiga da jami'ar Monmouth ta gudanar a watan da ya gabata ta nuna cewa kashi 48 na masu kada ƙuri'a a ɓangaren Democrat sun ce matsayin da ɗan takara ya ɗauka kan batun ‘yancin zubar da ciki ita ce za ta zama jigo a zaben tsakiyar wa'adi da ke tafe. Shugaban masu rinjaye a Majalisar Dattawan Amurka Senator Chuck Schumer ya ce yana hangen ‘yan Republican a majalisar za su yi yunkurin saka shingayen ƙara daƙile ‘yancin zubar da ciki.
Elect more MAGA Republicans if you want nationwide abortion bans. Elect more MAGA Republicans if you want women and doctors to be prosecuted.
Chuck Schumer kenan cikin kalamai na gatsi yake cewa ku zaɓi MAGA ‘yan Republican idan kuna son a haramta zubar da ciki a duk faɗin Amurka. Ku zaɓi MAGA ‘yan Republican idan kuna so a hukunta mata da likitoci. Ku zaɓi MAGA ‘yan Republican idan kuna so a hana mace zubar da juna biyu ko da an yi mata fyaɗe ne ko kuma wani ɗan uwanta ya mata cikin. MAGA na nufin Make America Great Again, taken da tsohon shugaban Amurka Trump yake amfani da shi na sake farfaɗo da martabar Amurka. To a can majalisar wakilai, shugabar majalisar Nancy Pelosi ta ce yana da matuƙar mahimmanci ‘yan Democrats su ci gaba da riƙe rinjayen da suke da shi a majalisar.
The Republicans are plotting a nationwide abortion.
Tace ‘yan Republican na kitsa hanyoyin da za su sa a haramta zubar da ciki a faɗin Amurka. Bai kamata a bar su su zama masu rinjaye a majalisar dokoki ba. Amma lallai wannan shine burinsu. Har yanzu babu tabbacin ko wannan batu na zubar da juna biyu zai iya zaburar da masu kada ƙuri'a a zaben tsakiyar wa'adi da za a yi a watan Nuwamba. Annabelle wata mai goyon bayan ‘yancin zubar da ciki ce. Ta kuma nuna shakku kan ko zaben ƙarin ‘yan Democrat zai iya yin wani tasiri. Ta ce ta fannin mahanga batun ‘yancin zubar da ciki ne zai kasance a zukatan masu kada ƙuri'a. Amma a zahiri ana buƙatar sanatoci ‘yan Democrat aƙalla 60 waɗanda suke da burin ɗaukar matakin ganin an kawo ƙarshen jinkirin da ake samu wajen tabbatar da zaman wannan ‘yanci na zubar da ciki. Sakamakon wani binciken jin ra'ayin jama'a da jaridun Politico da Morning Consult suka gudanar bayan da kotun ƙolin ta soke ‘yancin zubar da juna biyu ya nuna cewa kashi 40 na Amurkawa ba su ji daɗin soke ‘yancin zubar da cikin da kotun ƙolin ta yi ba. To masu sauraro da kuma kamar kawo ƙarshen shirin duniyar Amurka wannan mako sai kuma wani makon idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Catherine Gibson da ta hada asalin rahoton sai Julie Levis Gershon da ta hada mana shirin. Ni Mahmud Lalo nake cewa a yi hutun ƙarshen mako lafiya.
To kai ma a gaishe ka, bari a ji kaɗan daga cikin ra'ayoyin da masu sauraron mu kan turo.
Saƙonmu na farko a yau ya fito daga Mahmud Salihu ƙauren Namuda. Yace akwai buƙatar hukumar kula da aikin hajji ta ƙasa a Najeriya ta tabbatar da kwashe ɗaukacin alhazan da suka samu izinin zuwa ƙasa mai tsarki kamun wa'adin da Saudiya ta ɗiba, domin hakan shine adalci ga waɗannan maniyyata. Sai sakon Amina Adamu Malam Maduri da Comrade Umar Baban Yaya Sabon Gida da Comrade Hamza Sule Tankarkar a jihar Jigawa suka ce hakika ya kamata gwamnatin kasar mu Najeriya ta yi duk abin da ya dace wajen biya kungiyoyin malaman jami'o'i da na malaman kwalejin ilimi bukatun su domin kawo karshen yajin aiki domin ceto fannin ilimin kasar mu da yake cikin wani hali. Sakon Jamilan Ado Salati goma ga Annabi Rijau da Fatan Ado Salati goma ga Annabi suka ce matakin da gwamnatin jihar Zamfara ke shirin dauka na baiwa wasu al'ummar jihar damun mallakan makami domin kare kansu hakan yayi daidai domin dai tunda gwamnati ta gaza. Sakon mu na karshe ya fito daga Sani Muhammad Chindo Angwa Karofi a jihar Bauchi tarayyar Najeriya. Yace hakika kashe mutane da dama da sace ƴan kasar China hudu da wasu ƴan bintika suka yi a jihar Niger. Abin tur da Allah wadai ne muna kira ga hukumomin tsaron kasar mu Najeriya da su ƙara matsakaimi wajen ganin sun kawo ƙarshen ayyukan ƴan ta'adda a kasar. To mun gode ku ci gaba da aiko mana da sakonninku.
To kafin mu karkare ga Maryam ta saki dawowa da dan bitar labarai.
Da sanyin safiyar yau Juma'a, Rasha ta kai farmakin makami mai linzami a yankin Odessa na kasar Ukraine. Har mutane akalla 17 suka mutu, mutane da dama kuma suka jakkata sakamakon harin. Akalla ɗaya daga cikin wuraren da aka kai harin gini ne da jama'a ke zama. Ma'aikatar tsaron Rasha ta faɗa a jiya Alhamis cewa ta janye daga tsibirin da ake kira Snake Island na Ukraine, wurin da ya zama wata alamar tarjiya daga Ukraine tun bayan da Moscow ta fara kai farmaki watanni hudu da suka wuce. Shugaban kasar Indonesia ya kawo ƙarshen ziyararsa a Ukraine da Rasha, ya ce yana fatan samun ci gaba wajen sake maido da harkar samar da abinci da taki ga ƙasashen duniya da yakin ƙasashen biyu ya shafa. Ya kuma yi tayin zama mai shiga tsakani ta fannin diplomasiya tsakanin Russia da Ukraine. Shugaba Joko Widodo, wanda shine shugaban kungiyar manyan kasashen G20 a wannan shekarar, yana magana ne a wani taron manema labarai tare da shugaban Russia Vladimir Putin bayan wani taro da kasashen biyu suka yi a birnin Moscow a jiya Alhamis. Shugabannin kasashen yammacin duniya sun nuna alamar tabbatar da halartar taron kolin kungiyar kasashen da ake kira G20 a watan Nuwamba mai zuwa da za a yi a birnin Bali. Duk da barazanar kauracewa taron da suka yi a baya, kuma fadar Kremlin ta ce ta yiwu shugaban Rasha Vladimir Putin ya halarci taron ta yanar gizo. A wani taron manema labarai da aka kira jiya Alhamis, mai magana da yawon Kremlin Dmitry Peskov ya ce za su yanke shawara a lokacin da ya dace akan ko Putin zai je taron ko a'a. Ta yiwu kasancewar Putin a taron na G20 ta yanar gizo ya warwarewa kasar Indonesia mai masaukin baki kalubalen diplomasiya wacce ke fuskantar matsin lamba daga kasashen yammacin duniya akan tafiyar da Moscow daga taron kasashen masu karfin tattalin arziki a duniya da ake kira G20.
Ko ƙarshen shirinmu na wannan lokacin, sai dai kuma a dakaci shirinmu na yau da gobe. Kuma kar a mance a kasance da mu a shirinmu na dare, wato ƙarfe 9:30 agogon Najeriya da Nijar, wanda ya daidai da ƙarfe 8:30 agogon GMT da Ghana. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya na gabatar da shirin, da Julie Leathers Gresham wacce ta haɗa shi da kuma injiniyanmu, ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa huta lafiya, wassalam.